الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani danki na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 26 ga watan Jumada al-Ula, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma 1 ga watan 2 shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Mutum zai ba shi kuma a nawa zai saida masa?
A shi kamar tsarin shi ne haka, na kawo kawo
zai. Ai, shi ne sai a tambaye shi a ji. Wai mutum ne kan kawo shinkafa a kasuwa, ana saida ta jika 10, sai ya ba mutane ita a jika 10.5. Amma a kullum za ka ba shi $100 kenan a kwana 20 da ka zuba masa. To, anan sai a tambaye shi, wanda ya zo da kudin shi hannu, shi ma haka za a sayar masa ko kuma za a sayar mashi ƙasa da haka? In ya kasance farashi ya bambanta a sababin sabawar lokaci, to wannan ya zamanto bai'ata ne fi bai'a, ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ya haramta. Kayan kuɗi ne ɗaya, farashi ya saba a sababin sabawar lokaci. Ka ce in kuɗi hannu ne jika 10, in kuwa bashi ne da kaɗan-kaɗan za ka biya, to jika 10.11, wannan ciniki haramun ne. Ina anan sai an ji ta waƙe shi. Na'am. Duk da cewa wasu daga cikin malamai suna halitta wannan ciniki, suna kiran shi bai'u taksi, kamar yadda galibi daga cikin malaman Saudiya sun tafi akan halaccin wannan ciniki, amma Sheikh Nasir Albani da sauran malamai sun saba musu akan wannan mas'ala, kace wannan baya da bambanci da cinikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ya haramta, shine albai'atani fi bai'a, ciniki biyu a cikin ciniki guda. In baya bambantawa, misali da mai kuɗi hannu da mai bashi bai bambantawa, wannan kuma ciniki ne wanda ya halatta. Kenan wannan cewa a biya a sannu wani rangwame ne kenan yake ma jama'a, maimakon in baka da kuɗi hannu da sannu-sannu ka biya, wannan ya rangwamta musu, inda farashi baya sabawa. Sai dai ya ce wani lokaci in mai kuɗi hannu ya zo ya latsa shi, to yana iya rage masa. To, wannan kuma ba laifi ba ne, kenan abu ne wanda yake nadir. idan mace ta yi sallah diddigin ta a bayyane, wannan ta bar wato al'aura wanda rufe gaba ɗayan jikin mace tun daga sama har izuwa ƙasa, wannan wajibi ne sawa'an a cikin sallah ko a wajen sallah. Iya abinda Allah ya halitta mata ta bayyana ga wasu shine fuska da tafukan hannu, don haka dole ta sanya suturar da za ta rufe hatta da dugadiganta. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu shurut, mun tsaya ƙarshen wato babi na 14, babin da ke bayani game da idan mutum ya yi sharadi game da musara'a, ya ce da za shi ido a kuka ka ba wani gona da sunan cewa je ya noma abinda aka samu na amfani ku raba, to za ka iya masa sharadin cewa to ka san da cewa ba duk lokacin da na ga dama zan karbe gonata, je ka noma iya abinda Allah ya gaddara, amma ko gobe na su zan karbe gonata. To wannan ba laifi ba ne ba, kana iya masa wannan sharadi, sharadi ne wanda ya halatta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Yahudawan Khaibar wannan sharadi lokacin da ya meka musu gonakai cewa su ci gaba da nomawa bayan an ci su da yaƙi, waɗannan gonakai nasu sun zamanto ganima ga jama'a ta musulmi. Maza Allah ya meka musu waɗannan gonakai ya ce ku ci gaba da nomawa, abinda aka samu na amfani za a raba tsakiya ku rabi ku rabi. Maza Allah ya ce nuqirrukum ma aqarrakumullah, za mu tabbatar da ku iya abinda Allah ya tabbatar da ku, kenan ko gobe muka so za mu iya karɓe gonakanmu. Kamar yadda a wata riwaya ya zo cewa nuqirrukum ala zalika ma shi'na, za mu tabbatar da ku akan wannan yarjejeniya da muka yi iya yadda muka so, kenan ko gobe muka ga dama sai mu karɓe gonanmu. To shi ne kasancewar har aka kai lokacin da suka yi wani ta'addanci ga Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, lokacin da ya kai ziyara ga wata gonar shi da take can wato birnin Khaibar, aka samu wasu 'yan ta'adda daga cikin Yahudawa a cikin dare, suka je suka tarar da Abdullahi ɗan Umar, kamar yadda yake cikin wata riwaya suka jeho shi daga saman tsoro, wato ya samu hadari game da hannuwan shi da ƙawafuwan shi, ma'ana suka lauyi. Kuma akwai ihtimalin cewa duka ne suka masa har ya kai kasancewar ya lahanta game da hannuwansa da ƙawafuwansa. Shi ne ya ce fa'udi a alaihi minan laili fa'udi a tiyadahuwar jilahu, wato aka yi ta'addanci ga Ibnu Umar a cikin dare, wato aka raunata masa hannayensa da ƙawafuwansa. Idan aka ce alfada, wato shi ne burgunci da yake kasancewa a cikin tsintsiyar hannu ko kuma a ƙobri. To a lokacin nan Umar, Allah ya ƙara masa yadda, wato ya sanar da jama'a, ya yi khutuba, a cikin khutubar Umar yake cewa ga abin da ya faru ga ɗana Abdullahi a birnin Khaibar, ya ce kuma walaisa lana hunaka aduwwun ghayrakum, Umar ya ce ba mu da wasu makiya a can in ban da su, sai ya ce hum aduwwuna wa tuhamatuna, su ne makiyanmu kuma su ne wanda muke tuhuma, yana su ne suka aikata wannan ta'addanci da shi. Umar sai ya ce wa kad ra'aytu ijla'ahum, iya abinda na gani ya kamata, wato a ra'ayina shine wato mu kure su kenan, mu fitar da su. Kamar yadda bayani ya gabata, nafazin ijla shine a fitar da mutum daga cikin dukiyar shi da mazaunin shi da karfin tsiya. To tare da cewa wannan ba shi kadai bane ba sababi, sababin fitar da su dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya karbi rayuwarsa ya fada la yajtami'u bi jaziratil arab dinan. Manzon Allah yace kada a bari addini biyu wato ya hadu a tsibirin Larabawa, musulunci da wani addini. Manzon Allah yayi alƙawarin kore dukkan wani arni daga cikin yankin Larabawa, shine abin da ya shafi jaziratul arab, abin da ya shafi Makka da Madina da Taif da wannan yanki gaba ɗaya. Manzon Allah yayi alƙawarin fitar da duk wani arni. To kafin ya zartar da wannan aiki ya koma zuwa ga ubangijinsa Abubakar da ya zo, shi ma aiki ya tunkare shi mai yawa bai zartar da wannan alƙawari, sai a lokacin Umar Allah ya ƙara masa yadda, wanda wannan shi ne sababi wanda yake na farko. Kuma tare da cewa sababi na uku, bayi sun yawaita a hannun muminai a kan fituhati da aka yi yaƙe-yaƙe, kenan an samu daga cikin musulmi waɗanda za su wadatar da musulmi game da wannan aiki da aka ba Yahudawa na noma wannan gonakai, kenan akwai jama'a ta muminai bayi waɗanda za su iya kula da wannan aiki. Kenan maimakon a gidanka ga wanda zai iya maka wannan aiki, to menene fa'idar ka ɗauko wani daga waje ya maka? Waɗannan ne duka su ne asbabin kenan fitar da su da Umar Allah ya ƙara masa yadda ya yi. To shine a lokacin da Umar ya yi niyyar fitar da su, sai ɗaya daga cikin ‘ya’yan Abul Huqaiq, wato shine shugabansu kenan su Yahudawan Khaibar, ya zo sai yake cewa ya amiral mu'mini a tukhrijuna wa qad aqarrana Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa amalana ala al-amwali wa sharata dhalika lana. Yace ya kai shugaban mu'minai yanzu fitar da mu za ka yi daga birnin mu bayan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da mu kuma ya kulla mu'amala da mu akan gonakai, ya mana sharadin cewa duk abinda aka samu na amfani rabi na mu ne, rabi na ku ne. Umar sai yake ce masa a zananta anni nasitu qaula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, yace wai shin kana zaton cewa na manta fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yi a ranar da yi galaba akan ku, yake cewa kaifa bika idza ukhrijta min khaybara ta'adu bika qadusuka laylatan ba'da layla. Yace ya kai wato Ibnu Abil Huqai, wayaya lamarinka zai kasance lokacin da aka fitar da kai daga birnin Khaibar, wato taguwarka wadda take mai gaggawa ko kace mai dogayen kawawa tana gudu da kai dare bayan dare kana neman matsira, wayaya lamarinka zai kasance? Abu ne kafin ya auku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labari. Umar ya ce masa ko kana zaton na manta abinda manzon Allah ya faɗa, wannan faɗa ta shi? Dama manzon Allah ya sanar da muminai cewa akwai lokacin da zai zo kenan za a fitar da su daga wannan birnin Khaibar. To shi anan ya fake yana son wato ya lullube ma Umar al'amari na cewa yanzu bayan manzon Allah ya yi alkawari da mu, ya yi sharadi a kan mu, ya zaunar da mu, kuma kai ka fitar da mu. To Umar sai ya maida masa martani game da wannan faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kaifa bika, wayaya lamarinka zai kasance? Idza ukhrijta min Khaibar, lokacin da aka fitar da kai daga birnin Khaibar, ta'adu bika qalusuka, wato taguwarka tana sukuwa da kai, laylatan ba'da layla, dare bayan wani dare, ma'ana kana neman inda zaka fake ka je ka tsira, yaya lamarinka zai kasance? Manzon Allah yake faɗa ma shugaban su Yahudawan Khaibar. Faqala shi Ibnu Abil Huqaiq sai yake cewa kana zalika Huzailata min Abil Qasim, yace haba amirul mu'minin, ai wannan wargi ne, wani dan wargi ne na Abul Qasim. Umar sai yace masa kazauta ya adu wallahi, yace ya makiyin Allah ƙarya kake, abinda manzon Allah ya faɗa ba wargi bane ba, abu ne wanda yake na gaskiya, manzon Allah zai maka wargi? Fa ajlahum Umar, Umar ya fitar da su daga wannan birni nasu na Khaibar, wa aqahum qimata ma kana lahum min as-samari malan wa iblan wa urudan min aqtabin wa hibalin wa ghayr dhalik, Umar ya ba su kimar abin da yake nasu na ƴaƴan itacen a gaje ku na gonaka ya ba su kima dukiya shine ma'ana kudade wa iblan da raqumma wa urudan wato da wasu haja tarkace kenan min aqtabin sirada wa hibalin da igwai wa gairu zalika da wasu abubuwa kenan ya ba su kudi ya ba su kayan kudi kimar abin da yake nasu kenan dan haka dai bayani ya gabata wato muhallin shahidi shine da yace nukirukum ma aqarrakum Allah za mu tabbatar da ku iya abinda Allah ya tabbatar da ku kenan in kun yi kulla muzara'a mu'amala ta muzara'a da wani ka bashi gona ya noma abinda aka samu na amfani ku raba to anan zaka iya fada masa cewa idza shi'tu akhrajtuka ko gobe na so ko yau na so zan iya karbe gona ta kenan ka iya fada masa haka kamar wannan sharadi dan kare yaga cewa ka masa ba daidai ba ka bashi yana nomawa lokaci zuwa lokaci kuma ka dawo ka ce zaka karbe kamar yanda irin wannan abu in kai to shi irin wannan in dai ba mai lura bane ba to daga wannan lokaci kuma bai da wani maki sama da kai zamu tashi babi na gaba qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu shurudi fil jihadi wal musalahati ma'a ahli al-harbi wa kitabati shurud malam allah ya ji kansa na fada wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na yin sharda fil jihadi game da yaki akan iya gitta wasu sharda wato game da jihadi kenan kowane bangare su kawo shardan su banda kaza banda kaza sannan sai ya ce wal musalahati ma'a ahli al-harb wato da yin sulhu tare da waɗanda suke ma'abuta yaki wa ake nihi da ma'abuta yaki sune abokan gaba waɗanda suke makiyanku a zo a yi sulhu tsakaninku da su na tsakaita yaki da duk wasu abubuwa wanda kowa daga cikinku wato yana da maslaha game da wannan sulhu ba laifi ba ne sai ya ce wa kitabatu shurud malam ya ce kuma da rubuta sharuɗan in an yi kenan ya zamanto sharadi ne a rubuce tare da cewa babu ya gabata akan iya wato la'akari da sharadi wanda yake ta hanyar fada ba tare da an rubuta ba kamar yanda malam ya zo mana da kissar annabi Musa alaihi salam da Khadir wanda ya gitta masa sharadi amma sharadi ne wanda yake ba a rubuta ba ta hanyar faɗa kawai ya ce in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra shine anan sai ya ce wa kitabati shuru wato da rubuta sharda hadisin yana da tsawo ba sai mun karanta nassin ba shine malam ya rawaito shi ta hanyar abdullahi ibn muhammad shi kuma daga abdurrazzaq ibn hammam as-sunani al-himyari shi kuma daga malaminsa Ma'mar ibn Rashid al-Azdi shi kuma daga wato shine wato Abu Abdul wannan Ubaydullah ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri shi kuma daga Urwa ibn Zubair shi kuma daga Al-Miswara Al-Miswar ibn Makhrama da Marwan Allah ya kara musu yadda shine malam yace yusaddiqu kullu wahidin minhumma haditha sahibihi kowane ɗaya daga cikin su wato na gaskata wato hadisin dan uwansa kenan kowanne abin da ya rawaito koda an samu wani dan bambancin lafazi to junan su sukan haduwa babu wannan kenan babu cin karo da juna shine yace yusaddiqu kullu wahidin minhumma haditha sahibihi kowane ɗaya daga cikin su na gaskata wato hadisin dan uwansa kenan labarin da dan uwan shi rawaito shi kenan wannan Al-Miswar ibn Makrama d da shi Marwan ke. Annahuma qala, wato sun faɗa cewa kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zaman al-Hudaybiyya, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fita a lokacin sulhul Hudaybiyya. Hudaybiyya wato wuri ne wanda yake na musamman, wanda yana kusa da Makka, an gane ko, wanda mafi yawan Hudaybiyya yana cikin harami, daji ne wanda yake mai fadin gaske, yana gab da Makka, mafi yawansa kuma yana cikin kewayen harami. Don haka wannan sulhu da aka yi akan danganta shi zuwa wannan gu ake cewa sulhul Hudaybiyya. Hudaybiyya shi ko wannan ya kasance ne wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Litinin farkon wato watan Zulqa'ada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta 6, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa birnin Makka wato domin yin umra shi da sahabbansa. Adadin jama'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da su kusan mutum 1,800. Manzon Allah ya fita da su daga birnin Makka domin su je Makka wato su yi umra. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai yake cewa a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika dan rahoton sa lokacin da aka fita. Saboda irin wannan fita duk yanda za a yi ba mamaki makiya su samu labarin cewa ga kanin tafi. To shi yasa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika dan rahoton sa cewa ya je ya masa rahoton makiyan su kenan kafiran Makka me yake faruwa. Wannan dan rahoto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Busur ibn Sufyan, kamar yadda kuma su malamai suka ce shine Najiya. Wato Najiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika, tare da cewa shi Najiya manzon Allah ya aika shi ne da ta wato garken raƙummansa waɗanda suke na hadaya, amma a haƙiƙa dan rahoton da manzon Allah ya aika shine Busur ibn Sufyan yaje ya masa rahoton kafiran Makka me ke faruwa. To shine yace hatta idza kanu bi ba'dhi tariq, wato har aka kai lokacin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun kasance a sharan hanya, ma'ana suna kan hanya sun kusa isa. Shine yace halin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa ga jama'arsa yace inna Khalid ibn al-Walid, wato lalle Khalid ibn al-Walid bil Ghamim, manzon Allah yace yana nan a wani dawa da ake kiran shi Ghamim, an gane ko, shi Ghamim yana da bambanci, akwai Qura'ul Ghamim shi ma wani dawa ne wanda yake na daban. Anan wani dawa ne wanda ake kiran shi Ghamim wanda yana kusa da Rabi', anan aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa Khalid ibn al-Walid wato ya fito a cikin wasu sojina na Qurayshawa wato waɗanda suke mahaya dawakai kusan mutum 200. Lokacin da shi dan rahoton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya hango, shi ne a lokacin da manzon Allah sai yake faɗa ma jama'ar sai yake cewa inna Khalid ibn al-Walid, wato lalle Khalid dan Walid bil Ghamim, manzon Allah yace yana nan a dawon da ake kiran shi Ghamim fi khaydil li Quraysh, a cikin wasu dawakai na Qurayshawa kenan doki wajen 200 da li'atan, kuma shine gaba ga rundunar kenan, in aka ce qali'a wanda yake jagora kenan wanda yake shiga gaban rundunar yaki shine a gaba. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tara jama'arsa. Manzon Allah yake an gane ku kenan lokacin da aka bashi wannan labari aka ce to suna nan fa sun hadu su kafiran Qurayshawa sun tara wato abokai kawayensu kenan sun tara su domin su yake ka su hana ka game da isowa zuwa ɗakin Allah mai alhurma. Sun tara wasu ƙabilu waɗanda suke kawance da su. Waɗannan ƙabilu da suke kawance da su wato akwai daga cikinsu su ne wato Banul Hawn ibn Khuzaima da kuma Banul Harith ibn Abdimana da kuma Banul Musdalak. Waɗannan ƙabilu ne waɗanda suke da ƙawance tsakaninsu da kafiran Makka. Sun gayyace su sun kawo musu taimako da agaji na sojoji da makamman yaƙi domin su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su hana shi shigowa birnin Makka. To shi ne aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa fa a garin Makka ho sun tattaru sun yi shirin yaƙi. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tara sahabbansa sai yake cewa ashiru ayyuhan nasu alayya, yace ya ku jama'a ku bani shawara ni ya kamata mu yi. Sai yake cewa a tarauna an amila ila iyalihim wa zarari haula alladhina yuriduna an yasudduna anil bayt. Manzon Allah yace yanzu kuna ganin ya dace mu karkata zuwa ga iyalin waɗannan waɗanda suka fito suka kama ma kafiran Makka, mu karkata daga hanyar mu, ma'ana mu je mu iske iyalin su da wannan mu fatattake su mu ribace su. Sai yace fa in ya atuna kana Allahu azza wa jalla kad qata'a ayna min al mushrikina. In har sun zo sun ce za su fada musu yaƙe mu, kenan Allah ya yanke duk wani rahoto da ake kaiwa mushrikai kenan ya yanke. Me yasa? Saboda za su shiga da kenan da neman kariya mu muna yakar su. Din kuwa suka kyale mu kenan suka koma kenan an haramta musu duk abin da muka wawushe kenan mun wawushe kenan ƴaƴansu da dukiyarsu gaba daya. Manzo Allah yake neman shawarar jama'a shin haka ya kamata mu yi ko yaya ya kamata? Shin kuna ganin ya dace yanzu mu canza akalar tafiya mu karkata zuwa waɗannan jama'a waɗanda suka fito suka kama musu mu je mu tarar da kenan iyalinsu mu fada musu? A lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda ya tashi ya meke sai yake cewa ya rasulullahi innama kharajta amidan li hadhal bayt. Kasanda cewa ka fito ne fa kawai da nihin ka je ka ziyarci wannan daki na Allah mai alhurma. La turidu qatla ahadin wala harba ahadin, baka nihin kashe wani ko yakar wani. Dan haka abinda nake so da kai ya manzon Allah fa tawajjahalahu sa gabanka ga abinda ka fito saboda shi shine ziyara wannan daki. Sai yace fa man saddana an buƙatalna, duk wanda yayi famar sai ya hana mu game da isa to wannan sai mu yake shi. Manzon Allah ya dawo daga kan ra'ayin shi ya bi shawara Abubakar sai yace in mu go alhamdulillah, yace jama'a ku sa gaba akan sunan Allah, ma'ana inda muka fito da nihin tafiya. To a lokacin nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga jama'arsa kenan bayan Abubakar ya bashi wannan shawara na cewa baka fito ba da nihin yaƙar wani, sai yace fa kuzu zatal yamin. Manzon Allah yace ku riki hanya wadda take ta bangaren dama kenan inda Khalid kin yake, inda Khalid kin ya fito da waɗannan mayaka domin rahoton. Manzon Allah yace to ku kama wannan hanya mu je mu haɗe da shi. Shi ne yace fa kuzu zatal yamin, ma'ana ku riki hanya wadda take ta bangaren dama. Fa wallahi ma sha'ara bihim Khalid, wato Khalid ibn al-Walid wato bai tantance ba hatta idahum bi qatratil jaysh, wato sai ga kurar wato rundunar yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da jama'ar shi sun durka ko kura tarihi su Khalid ibn al-Walid ni za a yi sai ya furgita fam talaka yarkubu nadiran li quraish sai ko ya fita da gudu da jama'ar shi suka koma suka sukunya suka je suna basu gargadin Qurayshawa cewa su yi ta kansu a manzo Allah nan ya zo da jama'ar shi shine yace wasaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi hatta idza kana bis saniyati allati yuhbadu alaihim minha wato har aka kai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya isa bis saniya wato ita ce wata hanya allati yuhbadu alaihim minha wanda ake sauka abun kenan indai an biyo ta wannan hanya kenan za a tarar da su inda suke manzo Allah ya biyo wannan hanya ya zo daidai inda su kafirin Makka suka yada zango suka yi sansani lokacin da aka iso nan barakat bihi rahilatu wato taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiranta da suna al-qaswa wato sai ta yi gurfani ta ki gaba ta ki baya ta gurfana a lokacin nan fa qalan nas jama'a na sahabbai sai suka ringa cewa hal ba'da suna tsawatar da taguwar cewa ta tashi shine ana malamai suka ce dalilin wanda ke nuna halacin yin tasarrufi a cikin abin da yake mulkin wani in har ka fahimci akwai yardar shi da amincewar shi kaga anan ba shi me yasa su cewa su tsawatar da taguwar shi ta tashi amma sai suka ringa cewa hal shi lafazin hal wato akan yi amfani da shi ne wa'ana game da tsawatar da taguwa cewa ta tashi ta yi tafiya shi ne suke amfani da wannan lafazi suke ce mata hal ma'ana ta tashi ta tafi fa'ala hat wato taguwa sai ta naci ta ki tashi faƙalu sai suke cewa khala'atil qaswa ai taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tayi gardama ta dakushe ke an gane ko irin yanda wato jaki yake yin gardama yake gaba yake baya ko doki to haka ita ma taguwar suka ce khala'atil qaswa wato taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai tayi garrama ta dakushi manzo Allah sai yake fada yake cewa ma khala'atil qaswa manzo Allah yace taguwa ta wato bata yi garrama ba wa ma zaka lahabi khuluqin manzo Allah yace kuma ba dabi'ar ta bace ba halin ta bane yin garrama ba dabi'ar ta bane ba manzo Allah sai yace walakin habasaha habisul fi kusan da cewa ubangijin da ya tsare giwa ya hana ta shigowa birnin Makka lokacin da Abraha ya zo da nihin ya rushe Ka'aba yace walakin habasaha ubangijin da ya tsare giwa ya hana ta shigowa Makka shine ya tsare wannan taguwa ta wannan kuma hikima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ba dan komai ba kasancewar a wannan Hudaybiya lokacin da aka zo akwai waɗanda suke mu'minai waɗanda suke raunana wanda aka raunana su aka hana su fita daga birnin Makka wanda galibin su da yara kankana da mata duka suna to yan al'amari da yaki ya kasance kaga zai iya shafar su abinda ba sa ciki kuma kasancewar al'amari ne wanda Ubangiji ta'ala ya hukunta cewa su waɗannan daga cikin tsatsan su akwai waɗanda za su fita waɗanda za su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shine anan hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala tsayar da wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda inda a ce al'amari ya tafi to zai iya kasancewa yaki ne. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, walau la rijalu mu'minuna wa nisa'u mu'minatu lam ta'lamuhum an taqa'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm. Al'aya. Don haka wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ya tsare wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ta durƙusa ta yi gurbani, aka yi ta tashi ta yi gaba sai take. Shi ne manzon Allah da aka ce ai ta yi garrama taguwarsa, sai ya ce a makalatin kasuwa, ya ce taguwa ta ba ta yi gardama ba. Kuma ya ce wa ma laha wato bi kulukin, wa ma ba ka laha bi kulukin, manzon Allah ya ce ba ɗabi'ar ta ba ce ba halin ta ba yin garrama. Sai ya ce walakin habasaha hadisul fil, manzon Allah ya ce ku san da cewa Ubangijin da ya tsare giwa ya hana ta shigowa Makka, wato shi ne ya tsare ta. Idan wannan halaccin misali mutum ya yi tashbihi ta bangare wanda yake gamamme, kasancewar shi Abraha da jama'arsa wanda suka zo da sunan su rushe Ka'aba, kaga kasancewar akan ƙarya suke tsantsa, kuma kasancewar jama'a ce wadda take mafi sharrin jama'a. To amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa akan gaskiya suke tsantsa, kuma su manufarsu da suka zo manufa ce wadda take kyakkyawa. Amma anan sai ya ce Ubangijin da ya tsare giwa shi ne ya tsare wannan taguwa. Kenan ya kamanta wato ta hanya bangare wanda yake kenan gaban mai, kenan Ubangiji ta'ala lokacin da wannan giwa ta zo da nuhi rushe Ka'aba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya tsare ta ya hana ta shiga. Wanda aka yi giwar ta shiga Makka sai take. In an juya ta kuma na akoma gida sai ta yi tafiya, sai ta yi ringa gudu. Shi ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ba su labarin cewa Ubangiji ta'ala ne ya tsaye da wannan taguwa ta wata saboda wata hikima ta shi. Kuma kada sannan sai manzon Allah ya ce da su wanda bi nafsi bi yadihi, rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa. Halacci mutum ya yi rantsuwa domin ƙarfafa abin da zai faɗa. Sai ya ce la yas'aluna ni khuqatan yu'azzimuna fiha hurumatillahi illa a aqaituhum iyyaha. Manzon Allah ya ce wallahi a yau ba za su tambaye ni ba wata tada, ma'ana wani al'amari, lafazin khuqqa bi ma'ana khasla kenan, wani al'amari su ce kaza za a yi. Yu'azzimuna fiha hurumatillahi, wanda suna girmama wato al-hurma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, illa a aqaituhum iyyaha, manzon Allah ya ce wallahi hina ba su, duk abinda suka nema zan yarda da shi in dai akwai girmama wato al-hurma ta dakin Allah, in dai akwai girmama al-hurma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk abinda suka nema manzon Allah ya ce zan yarda in amince. Shi ne ya ce illa a aqaituhum iyyaha, kenan sai na yarda na amince duk abinda za su zo da shi. Thumma zajaraha, sannan manzon Allah sai ya tsawo an gane ko thumma zajaraha, sannan sai ya tsawatar da taguwar fa wasabat, wato a lokacin nan taguwar sai ta zabura ta miki. Kala sai yake faɗa shi marwaicin, sai ya ce fa adala anhum hatta nazala bi aqsal hudaybiya, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karkace gabarinsu. Wanda kenan abinda muke so mu gane kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunkaro hanyar da za ta kai shi zuwa masaukinsu kenan, inda suka yi sansani su kafiran Makka. Kenan taguwa sai ta durƙushe a nan ta yi gurfani, ta ƙi gaba ta ƙi baya. Kenan a nan da manzon Allah ya faɗa yake cewa to duk abin da suka zo da shi in dai akwai girmama al-hurma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala zan yarda zan amince. Kenan a lokacin nan da ya tsawatar da taguwa sai ta tashi. To tunda ta tashi me ya kamata a yi? Shi ne ya ce fa adala anhum, sai manzon Allah ya karkace gabarinsu kenan, sai ya canza hanya. Kenan maimakon ga hanyar da za ta kai shi su haɗu, manzon Allah sai ya karkace, sai ya canza hanya. hatta nazala bi aqsal hudaybiya har aka kai lokacin da ya sauka a mafi nisan gawan hudaybiya manzo Allah ya koma can gefe ala samadin qalilil ma'i wato akan wani dan tauki wanda yake mai karancin ruwa ya tabarraduhu nasu tabarruda wato mutane suna dan kulfar wannan ruwa wato kulfa idan aka ce at-tabarrud shine mutum ya ringa hada tafukan hannun shi ya ringa kulfa wani dan tauki ne wani dan kududdufi ne wanda yake mai ruwa wanda yake dan kada wanda mafi yawan wurin da ke akwai ruwa su kafiran Makka sun je sun kare me sun rigaye shi isowa gun duk inda ke akwai ruwa sai suka je suka kare shi da jama'arsa sai wani dan tauki suka samu wanda yake da dan ruwa wanda yake dan kada shi ne yace falam yulabithun nasu hatta nasahu wato mutane ba su jinkirta ba game da wannan dan ruwa hatta na zabuhu sai da suka yashe shi gaba ɗaya sun kulle ruwa san mutum 1800 ba mutum 1800 shi ne yace falam yulabithun nasu mutane ba su jinkirta ma wannan dan tarki hatta na zabuhu sai ga ai kawai sun yashe ruwan gaba ɗaya وشكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش واتو اكا كاي كوكان سنانين كشروا ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kishruwa fatacin ma jama'a iza ayi fantaza'a sahaman minkilalati a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya zaru kibiya wato daga cikin kurinsa idan aka ce kinana wato shine wato gidan shine kwari kenan inda ake sa kibiyoyi manzo Allah sai ya zaro kibiyar shi daga ciki kuma amarahum an yaji aluhu fihi manzo Allah ya umarce su cewa su sanya wannan kibiya tashi a cikin dan tarki kamar yadda a cikin wata riwaya kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi arwalla aka tare wannan ruwa maza Allah sai ya ce su zuba wannan ruwa a cikin tarkin ko kuma kasancewar a wata riwaya wata rijiya ce maza Allah sai ya ce a zuba a ciki shine malamai suka ce waɗannan duka yana iya haduwa yayi arwallar ya bada ruwan cewa a zuba sannan kuma ya zaro kibiyar ya bada ya ce a saka a ciki sakawa ke da wuya kamar yadda riwaya ya ce wa rijiya ce gaba ɗaya rijiyar kawai ruwa sai ya taso ya cika mutum daga zaune ma yake kurbar ruwa tare da cewa shi wannan tafki ruwa sai ya zo ya cika gaba ɗaya ruwa ya ringa kulkulowa shine anan yace fantaza a sahaman minkilalati manzo Allah ya zaro kibiya daga cikin kurinsa kuma amarahum sannan ya umarce su an yaji aluhu fihi su sanya wannan kibiya tashi cikin tafki suka karba suka sa shine sai yace fa wallahi rantsuwa nake da Allah ma zala yajishu lakum birri hatta sadaru anhu wato wannan tauki bai gushe ba wato yana kwarara ma'ana ruwa yana ta bubbuga suna sha suna koshi hatta sadaru anhu gaba ɗayan su sai da suka sha suka koshi suka ba dabobin su har ma suka dauka suka bar sarra kuma wannan wata mu'jiza ce ta musamman ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma irin haka ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba akwai lokacin da aka zo masa a cikin wannan shekara dai a cikin wannan din sulhul hudaybiya aka kawo masa kukan ruwa yayi karanci manzon Allah ya sa aka zo da ruwa a cikin wata tasa manzon Allah ya tsoma hannun shi ruwa ya ringa kurkulowa daga cikin wato daga tsakanin yatsunsa sama da mutum 1400 kowa sai da ya shaye goshi kuma kowa ya arwanna kuma wannan yana ƙara nuna mana albarkar duk abin da ya shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi anan kibiyar shi ce fa ya fitar da ita ya bada ya ce a saka ana sakawa ruwa ya ringa bulbulowa sai da jama'a gaba ɗaya suka sha suka koshi shine ya ce hatta sanaru anhu suka gangara suka bar tafkin ma'ana suka bar ruwa a tare shine yace fa bainamahum kadhalik, wato yayin da suke cikin wannan hali da wannan yanayi, irja Abu Dail ibn Warqa al-Khuzai, wato sai ga maka wani mutum wanda ake kiransa Abu Dail ibn Warqa al-Khuzai, wanda dan kabila ne na Banu Khuza'a, fi nafarin min qaumihi min Khuza'a, a cikin wasu jama'a, a cikin wani taro daga cikin mutanen sa min Khuza'a, daga cikin kabilar su ta Banu Khuza'a, shi Abu Dail ibn Warqa. وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل التهامة وتوسوك متابنو خزاء سنكسن چي وتوشكاتي تنسيها غمزان الله صلى الله عليه وسلم لغا چكم متانا مكة إن أكا چي تهامة إتا چي مكة دا أبندكي جيفنتا أچكم دكا متانا مكة دا ولندسكي جيفنتا توسوبنو خزاء su ne waɗanda suke masu nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana mu'minansu da kafiransu ba sa koyi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani al'amari, duk abin da ya faru sukan fito fili su gaya mishi, babu wani boye-boye tsakanin shi da su, wanda kawance ne wanda yake da daddi tun kafin musulunci tsakanin su Banu Hashim, dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da su Banu Khuza'a. Dan haka shi Abu Dail ibn Warqa da shi da jama'arsa sai suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine marwacin yace wa kanu aibata nushi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, in aka ce aiba shine burgani kenan, ko kuma kace sanduki, ko kace afati wanda ake sa kaya, shine ake kira aiba, jamusa shine huya, kamar yadda yake cewa wa alqa bibusiyanin ma'al layli barkahu nuzulal yamani zil uyabil mukhawwali, zil uyab, uyab jam'i ne na aiba kenan, akwati ko kace sanduki ko kuma kace burgami kenan, su wani wato burgami ne wanda yake na asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin amurtaddin shi ne akwai amana tsakanin shi da su, duk abin da ke faruwa sukan fito fili su bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sa hadin tarshi. Shine yace wa kanu aibata nushi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli tihama, wato su Banu Khuza'a daga cikin mutanen Makka sun kasance kenan burgami ne na nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana suna da amana tsakanin shi da su, tsakanin su da shi ba sa koyi masa komai. Faƙala sai shi Abu Dail ibn Warqa ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce masa inni taraktu Ka'ab ibn Lu'ay wa Amir ibn Lu'ay nazalu a adada miyahil Hudaybiya, ya ce ai na samu, ya ce ai ya Rasulullah, ya ce na bar wato ɗayan Ka'ab ibn Lu'ay da su da Amir, ɗayan Amir ibn Lu'ay, wanda galibin mutanen Makka daman daga cikin waɗannan gidaje ne guda biyu mafi yawansu kenan, kamar ya ce masa kenan galibin mutanen Makka suna nan sun fito, na bar su sun sauka a wato mafi yawan tabakuna waɗanda suke wato na Hudaybiya, sun je duka sun sauka sun tsatsare wurin, yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari. Sai yace wa ma'ahum ru'usul maqafil, tare da su wato akwai taguwai waɗanda suke sabbin aihuwa, a gane ko al'uz waɗanda suke kenan masu ƴaƴa, shine yace al'uzul maqafil, ma'ana tare da su akwai taguwai waɗanda suke masu ƴaƴa, ma'ana sun fito da taguwai waɗanda suke masu nuno. Menene hikima anan kasancewar kenan, koda za su jima anan ba za su damu ba kenan, suna da tagu wanda za su ringa tatsar madara suna sha, ko kuma wa ma'ahumul uzul maqafil, ma'ana sun fito kenan da matan su da ƴaƴan su, kinaya ce kenan tunda sun riga sun fito da iyalin su kenan, ko mun dadewa kenan suna nan ba za su gushe ba, yawa kai din sun baro matan su da ƴaƴan su a gida kenan za su ringa waiwayen komawa gida, shi ne anan kenan yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari game da su kafirin Quraishawa kenan ga abin da ya faru. Yace nazaru sun saukaka a adadin yashi da Hudaybiya mafi yawan tabaku kenan waɗanda suke na Hudaybiya kenan duk wani tanki inda ke akwai ruwa duk sun je sun sauka abu sai ya ce wa ma'akum ru'uzul mafafin tare da su akwai taguwai waɗanda suke masu ƴaƴa kenan taguwai waɗanda suke masu nono wa hum muqatiluka kuma sun fito ne da nihin yakarka wasadduka anil bait kuma sun fito hallo da nihin su tsare ka gabarin isa zuwa ɗakin Allah mai alhurma yake faɗa ma manzon Allah kenan ainihin abin da ya fito su daga Makka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna lam naji li qitali ahadin manzon Allah ya ce masa ka san da cewa mu dai ba mu zo ba da nihin mu yaki wani walakinna ji'ina mutamire sanan dai mun zo kadai kawai dan dai mai umra mun zo ne da nihin mai umra shine abin da ya fito da mu daga birnin Madina sai ya ce wa inna quraishan manzon Allah ya ce lalle su quraishawa ma'ana kafiran Makka kad nahikatuhumul harbu yaki wato ya raunana su ba yau ba wa adarrat bihim wato ya cutar da su gaba ɗaya sun yi rauni sun nakasa manzo Allah yake bada labari yace fa in sha'u yace in har sun so madattuhum mudda manzo Allah yace zan sanya musu wani lokaci an gane ko ya zamantu sulhu ne tsakanina da su kenan kar kowa ya taba kowa zan sanya musu lokaci shine yace madattuhum mudda ai ja'altu lahum mudda zan sanya musu wani lokaci kenan na tsakaita yaki tsakanina da su wa yukhallu bayni wa bainan nas su kyale ni tsakanina da sauran jama'a kenan sauran kafirai me ta fafatawa kenan in har suna so manzo Allah ya ce to haka za su kenan ni da su zan sanya musu lokaci kenan ba maganar wani ya taba wani tsakanina da su kenan su bar ni da sauran jama'a shine ya ce wa yukhallu bayni wa bainan nas su kyale ni kenan da ni da sauran kafirai kenan in yaso bi ta yi manzo Allah ya ce fa in azhar ya ce in har na yi galaba fa in sha'u an yadkhulu fi ma dakhala fihi an-nas in sun so sun ga dama to su shiga cikin abin da mutane suka shiga ma'ana su musulunta in har sun ga dama sun ga cewa nayi galaba akan sauran jama'a to anan kenan sai su tsaya su yi shawara in sun ga cewa abin da yafi dace musu su karbi wannan musulunci kamar yadda sauran jama'a suka karba to walillahi alhamdu shine yace fa in azhar in nayi galaba kenan nayi rinjaye akan makiya fa in sha'u din sun so an yi dukulu fi ma dakhala fihi an-nas su shiga cikin abin da mutane suka shiga shine na musulunci fa azu su aikata hakikin kuma shine abin da ake muke bukata yace wa illa in kuma ba su ga ba cewa shiga musulunci shine yafi dace musu faqad jammu manzo Allah yace hakika sun huta a iya lokacin da na ba su kenan sun dan sarara sun dan huta saboda me yasa da mun kullun cikin yaki suke yaki ya riga ya raunana su ya cutar da su sun nakasa kenan in aka yi wannan sulhu aka sanya musu lokaci mai tsawo kenan in sun ga nayi galaba suka ga cewa kenan su ma fa ba za su gagare ni ba kenan in suka ga cewa musulunta shine yafi dace musu suka musulunta to wannan kenan sun kyautata in kuma suka ga cewa a har yau suna da ja kenan a wannan dan lokaci da na sa musu kenan sun dan huta shine yace faqad jammu wato tabbas sun huta kenan komai sun dawo cikin hayyacin su sai yace wa in hum abau in ku sun kisu musulunta manzo Allah yace fa wallazi nafsi bi yadihi an gane ku sai yace wa in hum abau yace in ku sun ki sun nace kawai akan cewa sai sun yake ni yace to fa wallazi nafsi bi yadihi kenan in sun ki karbar wannan sulhu da zamu yi da su sun ki sun nace akan cewa sai sun yake ni yace fa wallazi nafsi bi yadihi yace rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa azza Allah yace la uqati lanahum ala amri hadha yace wallahi zan cika bada yakar su akan lamari na wannan da nazo da shi kenan akan wannan musulunci yace hatta tanfari da salifati yace har sai gefin wuyana ya kadaita kenan har sai na kai izuwa mutuwa idan aka ce salifa shine wato gefin wuya kenan lokacin da na kadaita kenan sai ni a cikin kabari na yace wallahi zan yake su kenan har izuwa mutuwa ta kinaya ce yake shine yace hatta tanfarida salifati har sai gefin wuya na ya kadaita ma'ana sai na kai izuwa mutuwa kenan koda ni kadai ne manzo Allah yace wallahi zan yake su sai yace wala yunqidhannallahu amra yace lalle ne kuma tabbas Allah zai tsamayar da lamarinsa kinan musulunci da suke hamar murkushe shi to sun yi kada fa qala budayl ibn warqa a lokacin nan sai yake fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sa uballigu kuma ta kudu yace lalle ne yace zan isar musu sakon abinda ka fada zan je in fada musu gane ko kenan wannan zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ne cewa shi dai bai zo ba da nihin yakar wani ya zo ne kawai da nihin yin umra in har sun ga cewa a yi sulhu to yin sulhun shi ne bai ayi in ku sun nace akan cewa sai sun yake shi to zai ci gaba da yakar su akan wannan al'amari ma'ana kan wannan musulunci kenan har sai ya kai isuwa bayan ran shi kuma su tabbata cewa ubangiji ta'ala zai tsama yadda al'amarin su kenan musuluncin shi to shine shi budayl sai yace sa uballighuhum ma taqulu yace lalle ne zan isar musu da sakon abin da ka fada qala niswar yake cewa ban qalaqa a lokacin nan budayl ibn warqa sai ya tafi hatta ata quraisha ya isa ga kafiran Qurayshawa qala sai yace da su inna ji'inakum min hadhar rajuli yace kusan da cewa mun zo muku ne daga gun wannan mutuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasami'na hu yaqulu qawlan kuma mun ji shi yana fadar wata fada sai yace fa in shi'tum anna aridahu alaikum fa'alna in har kuna so bujuro muku da maganganun sa da yayi to yanzu zamu bujuro muku zamu fada muku abin da ya fada in har kuna so fa qala sufaha'uhum wawayansu an gane ku wawayansu su kafiran makka kenan daga cikin su wadanda kenan ba sa tsayawa su yi tunani wanda kawai kai tsaye akwai irin a cikin jama'a akan samu irin wadanda suke da wauta irin bugun gaba sai suka ce la hajata lana an tukhbiruna anhu bi shay'in babu da bukatar ku fada mana wani labarin shi ban mu bukata wanda shi ku anan inda za su tsaya su ji a fada musu menene ya fada sai su auna su ji a cikin maganganun nashi kenan menene za su iya fahimta su anan kwata kwata sai suka ce kawai la hajata lana su wawayen suka ce mu ban mu da wata bukata an tukhbiruna anhu bi shay'in ku ba mu labarin wani abu game da shi wamu so ku fada mana komai wa qala dhawr ra'ayi minhum wadanda suke masu hankali daga cikin su sai suka ce hatima sami'tu suka ce ma budayl fada mana menene ya fada fada mana abin da kaji daga gunshi hatima sami'tu yaqul zo mana da abin da kaji yana fada ga ya mana qala sai yace sami'tuhu yaqulu kaza wa kaza naji shi yana fadar abu kaza da kaza yana cewa kaza da kaza wadancan maganganu dai da suka wuce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi da cewa in sun nemi sulhu to za a sulhunta in ku sun gine man sulhu sun nace akan cewa za su yake ni manzo Allah yace to zan ci gaba da yakar su kenan har izuwa bayan raina to shine ya fada musu fa haddathahum bima qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari game da abinda wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya faɗa. Dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu radan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.